Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan Radio VOA Africa kan mita 102.5 da kuma ta gidajen radion amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alol da kuma Niya dukkan su fa a zangon FM. Na masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan ana da asari a lafiya. Yau Lahadi 4 ga watan Fabrairu shekara ta 2018 daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Ga kanun labarai.
Rundunar sojin Turkiya ta ce a karon farko an kashe sojojin ta 7 a rana guda a farmakin da take kaiwa arewacin Syria. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiya Asabar an kakkabo ɗaya daga cikin jiragen yakin ta a Syria. Sannan wani jigo a jam'iyyar Democrat ya sake yin watsi da takardar nan mai zargin hukumar binciken Amurka ta FBI da shiga harkar siyasar ƙasar.
Kanun labaran kenan.
Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, they are going to kill them.
Yace sakon da muke so mu bayar anan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu, amma ayan kungiyar Boko Haram kan ga ya musu ƙarya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su.
Muryar da kuka ji da turanci ta kwamandar rundunar yaki da Boko Haram a jihar Borno Manjo General Rogers Nichols kenan aka ji. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin bil'adama a Kano sun koka kan yadda hukumomi a jihar suke sake dawo da siyasar ƴan daba. A jamhuriyar Nijar kuwa wato jam'iyyun adawa ne suka yi gamayya suna zaman dirshin don nuna adawa da ƙarin haraji. Za mu kawo muku maimaita shirin duniyar Amurka.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar sojin Turkiya ta ce ta yi asarar mafi muni a na rayukan sojojinta a rana guda a farmakin da take kaiwa akan ƴan bindiga a arewacin Syria. Sojojinta akalla 7 aka kashe jiya Asabar. 5 daga cikin su sun mutu ne a yankin Afrin lokacin da aka kai hari kan tankar yakin da suke ciki. 2 kuma sun mutu ne tunda farko a jiya din. 1 daura da inda aka kai hari kan tankar yakin. 1 kuma daura da kan iyakar Syria da Turkiya. A martanin da ta mayar, Turkiya ta ce jiragen yakin ta sun kai hari kan wasu wurare na ƴan tawaye dake yankin da aka kai harin na kan tanka. Tun a ƙarshen watan jiya ne dai Turkiya ta fara kaddamar da farmaki kan dakarun kurdawan YPG dake Syria waɗanda Turkiya ke ɗauka a matsayin ƙungiyar ƴan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyar awaren kurdawa dake Turkiyar. Zuwa yanzu dai Turkiya ta rasa sojojinta 14 a wannan fadan. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiya Asabar an kakkabo ɗaya daga cikin jiragen yakin ta a daura da garin Sarakef da ke ƙarƙashin ikon ƴan tawayen Syria. Kuma ƴan tawayen sun hallaka matuƙin jirgin bayan da ya duro ta amfani da laima. Ƙungiyar saka ido a Syria da kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a Syria mai hedkwata a Burtaniya sun tabbatar da faruwar al'amarin tare kuma da bayanin cewa kaftin ɗin na tuƙa jirgin Rasha mai inji biyu ne. Samfurin su 25 jet mai tafiya kusa da ƙasa wanda aka ƙirƙiro saboda taimaka ma sojojin da ke ƙasa. To sai dai shaidu sun ce an kashe kaftin ɗin jirgin ne bayan da ya buɗe wuta kan ƴan tawayen da suka yi yunƙurin kama shi. Kafar labarai ta Reuters ta ce ƙungiyar nan ta Tahrir al-Sham mai ra'ayin jihadi wadda ke da alaƙa da tsohuwar ƙungiyar nan ta Al-Qaida Shiyar Syria ta yi kirarin kakkabo jirgin da makami mai linzamin da ake sabawa a kafada. Rahotanni na nuna cewa wannan ne karan farko da ƴan tawayen Syria suka harbo wani jirgin yakin Rasha tun daga ƙasa. Jiya Asabar wani jigo a jam'iyyar Democrat kuma ɗan kwamitin majalisar dokoki kan shari'a ya ce takardar zargin nan da ake takaddama akai wadda tace masu bincike na hukumar binciken Amurka ta FBI sun yi amfani da matsayinsu ba bisa ka'ida ba a binciken da suke yi kan zargin cewa Russia ta yi katse London a zaben shugaban Amurka na shekara 2016 shiriri tace kawai mai cike da kurakurai takardar zargin wacce kwamitin majalisar dokoki kan batutuwan sirri ta fitar a bar kunya ce a cewar dan majalisar wakilai dan jami'iyyar Democrat Gerald Nadler a martanin sa kan wannan takardar da ta ja hankalin bangaren siyasar Amurka a wannan satin ya kara da cewa yan majalisar wakilai na jami'iyyar Republican sun ji kunya Nadler ya ce yan Republican sun ki bayyanawa ko hukumar ta FBI ta dogara ne kacukan ko a'a akan wata takardar tsegumi kan Trump da wani still ya rubuta ya kara da cewa takardar zargin ta kasa gabatar da wata hujja mai nuna cewa wani bangaren kundin tsegumin da still ya rubuta ba gaskiya bane to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai tafi yankin Arewa maso gabashin Asiya a wannan satin a wata ziyarar aiki da zummar kyautata al'amura saboda kuma ya dakile duk wani yunkuri na amfani da gasar wasannin Olympics da Koriya ta Arewa za ta yi wajen yaɗa manufofinta. Bayan an masa bayani kan tsarin kariya da makamin nukiliya mara linzami a gobe Litini a sansanin sojin sama da ke Alaska, Pence zai ci gaba da balaguransa a jirgin Air Force 2 zuwa ƙasar Japan. Zai gana da Prime Minister Japan Shinzo Abe ranar Laraba a birnin Tokyo, inda Prime Minister zai shirya ma Pence ɗin liyafar cin abinci. Ƙasar Maldives, wacce tsibiri ce, ta afka cikin dambarwar siyasa. Gwamnati ta gargaɗi cibiyoyinta da su yi biris da duk wani kira daga kotun kolin ƙasar na tsige shugaban ƙasar Abdullah Yamin. Duk wani umarni daga kotun koli na kama shugaban ƙasa zai kasance mai saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa kuma mara hurumi a cewar Attorney General ɗin shari'ar ƙasar Muhammad Anil a yau ɗin nan Lahadi a wani jawabinsa da aka yada a gidan talabijin ɗin ƙasar. A makon jiya ne dai kotun kolin ƙasar ta bayar da umarnin sakin wasu 'yan adawar siyasa su tara da kuma wasu 'yan majalisar dokoki 12 waɗanda ke adawa da shugaban ƙasar ciki har da tsohon shugaba Muhammad Nahid da ke gudun hijira a ƙasar waje. Nahid ne shugaban ƙasar na farko da aka zaɓa a demokaradiyyance.
Ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. Domadalla, runduna ta bakwai ta mayakan Najeriya sojojin ƙasa wacce take fafatawa da yan Boko Haram ta ceto mutane fiye da 80 galibin su mata daga dajin Sambisa. Ga cigaban rahoton da Haruna Dauda ya aika mana daga Maiduguri.
The condition of the support of the Air Force was able to dislodge and kill all Boko Haram members that were within their camp.
Yace rundunarmu ne da kuma taimakon rundunar sojin sama na Najeriya suka tarwatsa waɗannan mutane da kuma kashe dukkanin ayan kungiyar Boko Haram din da suke wannan sansani wanda har ba mu daman kubuto da waɗannan mutane da dama da kuka gansa yanzu hakan suna nan fiye da 80 wasu daga cikin su kuma yanzu hakan suna karɓar magani a asibitin sojin sama.
Some have been there for the past 4 years. Some kids, some of them have been impregnated by these stupid people.
Yace wasu daga cikin sun kwace fiye da shekaru 4 a wannan daji, wasu kuma shekaru 3. Wasu daga cikin su har ma waɗannan mutane marasa mutunci sun masu ciki. Ana azartar da su da dama, ana kuma dukan su. Ba ga yadda suke ba, yawancin su sun wahala a hannun waɗannan mutane.
The idea is that we are not killing people who surrender. That is the main message here. Boko Haram has gone up to tell the people in their enclave that when they come to surrender to us, they are going to kill them.
yace sakon da muke so mu bayar anan shine mu ba ma kashe mutanen da suka mika kansu amma ayan kungiyar Boko Haram kan gaya musu ƙarya na cewa idan har sun mika kansu za mu kashe su to yanzu dai kun ga abin da muke yi ba ma kashe duk wanda ya mika kansa a cewar Major General Rogers Nicholas kenan a gaskiya dai waɗannan mutane dukkaninsu ba su da sha'awan gani ganin yadda suke da alamun wahala a jikin su da bayinwa da ma wasu kananan yara jarire haka ke ta zabga kuka mu kuma samu zan tare da kadai daga cikin waɗannan mata wanda aka ce matar ɗaya daga cikin likitocin Abubakar Shekau din ne
da naji sojoji sun zo jimiya Sabil Huda sai na ce mishi ka kai ni ziyara Sabil Huda zan je gaida mutane na Sabil Huda sai ya kawo ni sai ya ce mun bari na aje ki gobe sai in zo kin gama ziyara zan je karba magani a gurin imam gobe in nazo sai in zan dauke ki mu tafi to daga zuwan shi kenan sai muka yi gudu zuwa cikin koyi dama ni ma da farko ma na yi gudu suka kama ni suka kara komar da ni sun ce mun idan na sake yi kashe ni za su yi shine kenan muka gudu muka dawo koyi sai na biyo ta cikin koji-koji din na zo na samu sojoji suna zama sai na zo na zauna a wajensu
wane ne Abu Yasir din
shi doktor ne Abu Yasir din
doktor waye
shi in an samu ciwo haka shi babban likita ne tiyata ma yana yi in kaman appendix haka nan ma yana yi
shi likita ne na kware ko kuma na gargajiya ne
a shi din nashi na kware ne
ya karanta aikin likitanci shi ne kuma mai gidanki
wani sako ke da shi ga mutanen da suke can a jeji yanzu haka
sakon da ni zan ba su kawai su haƙura in sojojin sun dawo kar su gudu dama suke mana kariya akan cewa wayan sojojin sun dawo za su kashe mu ba za su bar mu ba shi yasa yanzu mu din ma idan sun dawo guduwa muke yi muna jin tsoro ne
bayan muka waɗannan mutane ga gwamnatin jihar Borno ne kuma ta hannun shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jiha injina Ahmed Satomi wanda Alhaji Bello dan Banta ya wakilta sai muka tambaye shi game da inda aka sa a gaba
yanzu mun je dukkan wani abu ya kama na a dawo da hankulansu su zamanto sun shiga cikin society insha Allah rabbi state government karkashin jagorancin gwamnati kashin Shatima insha Allah rabbi komai zai tafi daidai
su ne wannan mutanen da ku karba yanzu haka
eh yanzu mutanen da kuke gani mun karbi mutum 82 ko 84 zan iya gaya maka
injina Ahmed Satomi kenan wanda Alhaji Bello dan Batte ya wakilta da kuma aka miga waɗannan mutanen da aka ceto daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram din daga yankin dajin Sambisa Haruna Dauda biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Najeriya kasar mu ce.
Gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Kano sun yi Allah wadai da yunkurin jami'an gwamnatin jihar ta Kano da sanatoci da ke wakiltar jihar a majalisar dattawan Najeriya ke yi na dawo da siyasar daba a jihar. Da Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
A wani taron manema labarai da suka kira a ƙarshen mako gamayyar kungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya sun ce abubuwan da ke faruwa tsakanin tsoho da sabon gwamnan jihar Kano da kuma mukarrabansu bai dace da tsari da aƙida da kuma tarbiyyar al'ummar jihar Kano ba.
Abin da muka gani ranar 30 ga wata na makamai da shugabanni a ciki da 'yan majalisu da gwamna a tsakiya tsage-tsage da makamai da abubuwan ji da tashin hankali shine muka kyankyami abin muka kuma tar da abin da ya faru abin da ya rada bata wa wato shugabannin kungiyar da kungiyar ta murai shine sai muka hango kuma a can National Assembly an taso da magana cewa yaya za a dawo da siyasar daba muka ga kuma sanatocin mu sun tashi sun kare wannan magana sun faɗa cewa ita Kano dama haka ta saba da abubuwan ta kuma wai magana ta cikin gida ce abinda muka gani ba abin cikin gida bane ba abinda muke so ya cigaba bane abinda muke so a kare ne akwai zabe a zaben nan inda muka ga mutuncin mu zai karu kuma development din mu za a daga sai mu karkata gaba ɗaya mu a nan bangaren Ajiya Aisha dan kali kenan guda cikin shugabannin kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar Kano ita kuwa Hajiya Hawwa Ibrahim Eliyako cewa ta yi tabarkin da shugabannin gwamnatin Kano da wakilan kanan a majalisar dattawan Najeriya suka kama abu ne da ka iya gurbata tarbiyyar al'ummar Kanawa a lokaci mai zuwa
saboda waɗannan yaran da ake amfani da su ba su da cikakken ilimi ba a ba su abin da yake bukata ba inganta rayuwar su kuma an dauko su an saka su a wata hanya wadda kuma zata gurbata musu rayuwa ma gabaki daya. Mu wayannan siyasa ta wani bangare ana yin ta kamar abin da Bature ko wance mutanen mu suke cewa cult. Mu mun ga ba tsarin mu bace ba, saboda in dai siyasa gaskiya ce, siyasa ce wadda take neman ci gaban al'umma baki daya, ko ba kai bane kake kan gadan mulki, ya kamata ka zama to mai shawara kuma wanda kai ma kaga baci zaka iya fadi, kun kuma yara ne kai ma ka shiga a gyara da ka.
Masu kula da al'amura dai na ganin cewa matakin gamayar kungiyoyin gwagwarmayar tamkar fargar jaji ne. To amma kuma Ibrahim Wayya na cewa
ba fargar jaji bace, akwai mutane na kirki da wadi suka tattara da sauran kungiyoyi, aka tattara aka je aka ga mai girma gwamnati, aka ga shi ma mai girma sanata, aka zauna da su aka yi tamma yi musu maganar yadda za a daidaita su fahimci juna a siyasance ya zamana kanan aka sa a gaba. To babu dalilin da zai sa a dinga samun wannan haifan matsala.
Yanzu me matakin ku na gaba?
To mataki na gaba shine mutane duka masu hankali su shigo cikin wannan tsarin. A ga yadda za a yi waɗannan mutanen wanda suke haddasa mutane fitintunu, tunda dai ta hanyar ƙuri'a mutum yaje inda yaje yake takamar da mukamin da yake da shi, to shikenan a fitar da shi daga cikin tsarin ka, kawo wanda kake ganin zai iya. Wannan shine kawai kai zamu ci gaba yanzu da tuntubar juna mu kungiyoyi masu zaman kansu, yadda zamu fito da tsare-tsare da zamu yi wa al'umar Kano jawabi, sannan mu waye musu da kai ne yadda abin nan ba za a iya barin sa ba, to shikenan a yi yadda gabaki ɗaya za a kawo su gabaki ɗaya kawai, shikenan sarar salin Ali.
Comrade Ibrahim Wayya kenan na gamayyar kungiyoyin fararen hula da na gwagwarmaya a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Daga jamhuriyar Niger kuma wasu jam'iyyun siyasa na kawancin adawa na can na cigaba da zaman dirshin a dandalin Tumo da ke birnin Yamai a wani sabon salon gwagwarmayar da suka bullo da shi don tilasta hukumomin kasar su aiwatar da gyaran fuska akan tsarin kasafin kuɗi da suke zargin yana kunshe da haraji da ke jefa talaka cikin halin tsadar rayuwa, yayin da ita gwamnati ta Niger ke cewa ba haka zancen yake ba. Ga Sulaimu Mini Barma.
An dade ana ruwa kasa tana shanyewa, ma'ana an dade ana jerin kwano, ana meeting, ana declaration, ana koke-koke, gwamnati ta yi kunnen kashi. Sai muka kirkiro da wanga sabon salo don tsammanin gwamnati cewa take yala 'yan siyasa kaɗai ne ke magana, ko kuwa shugabannin kungiyoyin al'umma su ne suke magana. To yau wanga zaman jirgin da muke na sa'in da ta gani don jama'a al'umma kowa ya zo ya faɗi albarkacin bakin shi, an koyi haka kowa ya hau ya faɗi mene ne kukan shi game da wagga ƙazamtatta haramtattar doka ta jamin jiki don al'umma ta wata kukanta.
Tun da safe kuka fara wannan zaman darshen kenan, wannan na nufin kuna nan har zuwa wani lokaci kenan?
Muna nan sai in jama'a ta ce muna nan, al'umma muke ji.
Za ku ci gaba da zama har sai zuwa da yamma ko kuma da dare?
Kwarai da gaskiya muna nan, in dai al'umma tana nan muna nan.
To me kuke jira daga hukumomi ne?
Wannan doka ta ƙasar kasa da 'yan kasa ba su so a hidda a ajiye a gyara.
Amma Hajji Akahin ku ku yi wannan zaman darshen can baya akwai kungiyoyin fararen kula sun sha zanga-zanga, ba idan haka akwai wasu jam'iyyun kawancin adawa na yafar ridayar su ma sun yi duka dai akan waɗannan matsaloli, amma har yanzu ba su samu biyan bukata ba. Ku idan kun yi wannan zaman darshen zai sa a samu biyan bukata ko gwamnatin ta saurare ku?
Yan ƙasa ne suke nan suna gama kare, kowane ya zo da tashi hikima ya gwani a gama kare, a jin ta matsalan ki dai mu kare da matsalolin da suka addabi ƙasar Nijar da waɗanga mutane sunka zo sunka azama ƙasar Nijar ba li ba la. Mutane suna cikin wahala, suna cikin yunwa, suna cikin rishi, a zo a sa musukun ga abu ga abun gane kowa ne yake kawo ne wanda duk ke kishin Nijar yana jin ciwon Nijar duk sai ya kawo gudunmuwar shi bisa kan waɗanga abubuwa da bamu.
To bayan zaman darshen Hajji a ƙarshe, idan gwamnatin ba ta saurare ku ba ko kuma ta tuntube ku don tattaunawa, me zai biyo baya?
A'a, mu je zuwa ne, muna nan ruwa ka ta anka ce sarkin yawa yayi sarkin ƙarfi.
Za ku ci gaba da gwagwarmaya
kwarai da gaskiya.
Hajiya Maryama Gama ce ɗaya daga cikin shugabannin zaman dirshin kenan aka ji take tattaunawa da Sulaimun Muni Barma. Ana tare da sashin Hausa Murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10 da kusan minti 20. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. To a shirin duniyar Amurka na wannan makon za ku ji cewa ana ta yabawa da kuma sukan jawabin halin da kasa ke ciki da shugaba Donald Trump ya gabatar a karon farko tun da ya karbi mulki.
I think I'm hearing everything I want to hear from Trump.
Ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga Trump. Kuma ga dukkan alamu zai kai mu ga gaci.
We didn't hear a word about the environment. We heard more.
Ba mu ji komai ba game da muhalli. Abinda kawai muka ji shine batun yaki babu komai dangane da zaman lafiya.
There was nothing about peace.
Kaɗan kenan daga cikin abin da za ku ji. Sunana Mahmud Lalo.
Tonight I call upon all of us to set aside our differences.
A wannan dare ina so na kira a gare mu baki daya da mu kauda bambance-bambancen da ke tsakanin mu domin mu samar da haɗin kan da zai ba mu damar cika alƙawarin da muka dauka. Wannan shine abu muhimmi.
This is really the key.
Kaɗan kenan daga cikin jawabin da shugaba Trump ya gabatar a gaban 'yan majalisun dokokin ƙasar wanda suka haɗu a mataki na haɗin gwiwa domin sauraron jawabin na halin da ƙasa ke ciki daga shugaban. To har zuwa yanzu ana ta ci gaba da tsokaci kan jawabin na Trump inda yayin da magoya bayansa ke san barka da jawabin nasa. Wasu kuwa akasin haka suka riƙa nunawa inda tun daga zauren majalisar yayin da aka baiwa 'yan jam'iyyar Democrat damar su yi takaitaccen jawabi. Kamar yadda ake yi al'adance a duk lokacin da shugaban ƙasa ya kammala nasa jawabin. Joe Kennedy na uku jika ga dan uwan ɗaya daga cikin fitattun shugabannin Amurka a ƙarni na 20 ya ki koya ambaci sunan Trump yayin da ya wakilci jam'iyyar Democrat wajen gabatar da jawabin su inda yayi wannan shaguban.
Bullies may land a punch. They may leave a mark.
Akwai yuwar masu son musguna ma mutane su yi nasarar kai duka har ma su bar tabo. Amma ko so daya a tarihin kasar ta Amurka ba za su taba zama daidai da karfin mutanen Amurka da suka hada kai domin su kare makomar su.
Ba dai Joe Kennedy ne kadai ya bayyana adawar 'yan Democrat a zuwa majalisar ba. Wasu daga cikin masu adawa cikin 'yan majalisun sun kaurace wannan zaman. Sannan 'yan majalisar dokoki bakaken fata su ma sun sanya wani kyalle da ake kira Kente da ya samu asali daga wata kabilar kudancin Ghana a wani mataki na yi wa Trump hannunka mai sanda kan kalaman batanci da yi akan kasashen nahiyar Afirka inda ya kira su kaskantattu. Sai da duk da adawa da wasu ke nunawa shugaban na Amurka ya burge wasu. Emmanuel Harris mai goyon bayan jam'iyyar Republican ne.
I think I'm hearing everything I want to hear from Trump.
Ina ganin na ji duk abin da nake so na ji daga Trump kuma ga dukkan alamu zai kai mu ga gaci. Domin yana gyara tsare-tsaren da aka bata a baya.
Sai dai ga Renee Shannon, jawabin na shugaba Trump ya gaza a wannan fannin.
Ba mu ji komai ba game da muhalli. Abinda kawai muka ji shine batun yaki babu komai dangane da zaman lafiya.
Ita kuwa Garziela Mati mai zama a jihar New York. Abinda bai mata daɗi a jawabin na Trump ba shine yadda shugaban ya alakanta manyan laifukan da ake aikatawa da bakin da ke shiga ƙasar.
Like this idea that you know that everyone coming into this country.
Wannan yana nuna kamar duk wanda ya shigo Amurka barazana ne ga ƙasar. Sannan kuma nuna cewa duk wanda ke cikin ƙasar ka iya gamuwa da wani haɗari ba daidai bane.
To da ƙarshe ko me masana'a fannin siyasa ke cewa? Stephen Pfeiffer jami'i ne a Cibiyar Brookings.
I think his base heard a lot of things in that speech they're going to like.
Ina ganin masu goyon bayan sa sun ji abubuwa da yawa da za su faranta musu rai. Amma irin tawo fahimtar jawabin ba zai yi wani tasiri ga dimbin jama'a ba saboda jawabin nasa yayi tsayi sama da sa'a guda har da mintuna 20 fa. Kuma babu wata dabara da ya bayyana kan yadda za a ci gaba. Kawai ya lissafo wasu batutuwa ne ba tare da ya faɗi takamaimai me zai yi.
But without a lot of specific substance.
To sai dai yayin jawabin nasa shugaba Trump ya nana ta cewa kasancewa tsintsiya madaurin ki daya shine mafita ga kasar ta Amurka.
All of us together as one team, one people.
A matsayin mu na tawaga guda, al'umma guda, kuma iyalin Amurkawa daya, babu abin da zai iya gagarar mu saboda masaukin mu da zuciyar mu da kuma makomar mu daya ce a ƙarƙashin tutar wannan babbar ƙasa ta Amurka.
To sai dai duk da wannan kira na neman haɗin kai yayin da ya shekara guda akan karagar mulki akwai guguwar da ke barazanar tasowa yayin da wani kwamitin lauyoyi na musamman ke binciken zargin hada kai da gangamin yakin neman zaben Trump yayi da Russia a zaben 2016 da kuma kokarin gane ko shi kansa shugaba Trump din ya nemi a yi rufa-rufa kan wannan alaka da Russia. Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin waɗanda aka ji murayensu da Mike O'Sullivan da kuma Stephen Hammond da suka hada ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kuma an saurari shirin duniyar Amurka. A ƙarshe mako kuma in ce a maraicin Juma'a ne aka jinaiza tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Dr. Alex Kwame ga kuma Alphonsus da rahoton abin da ya faru. To kamar yadda muke muku bayani muna da rahoto ne daga wato ƙasar wato ce jihar Anambra. Ibrahim nan ne ko inda aka yi wannan jana'iza na tsohon mataimakin shugaban Najeriya kan wato mutane ko da dama suka hallara a wurin ciki har da mataimakin shugaban Najeriya da Professor Yemi Osinbajo to ga rahoton.
Haka ne ta kaya a cocin St. John the Divine da ke garin Oko jihar Anambra lokacin da ake gudanar da hidimar jana'izar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Dr. Alex Ekweme inda kuma dubun dubatar mutane suka hallara domin yi wa marigayin bankwana. A hidimar ne mataimakin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo a jawabinsa ya jaddada muhimmancin hidimar da marigayi Dr. Alex Ekweme ya yi wa ƙasa a lokacin da yana raye.
We celebrate Alex Ekweme because he practiced the eternal principles that set men and women apart from their peers.
Professor Osinbajo ya ce muna karrama Alex Ekweme saboda ya yi nuni da kyawawan akidu da sukan ware maza da mata daga sa'o'insu ko suna attajirai ko suna talaka ko sanannu ne ko ba sanannu ba. Akidun sadaukar da kai da kuma hidima ga marasa galihu da nuna karfin zuciya a fuskar danniya da babakere da yake mataimakin shugaban ƙasa ya jera alamu masu matukar kyau a fannin biyayya da horo da haɗin kai da kuma aminci ga ƙasar da dukkan 'yan ƙasar. Akan wannan tubali ne tsohon babban sakataren kungiyar ƙasashe Renon Ingila Chief Emeka Anyoku ya ƙara da cewa
Dr. Alex Kweme has left remarkable legacy in three key areas: in politics, in national and international service, and in philanthropy.
Chief Emeka Anyoku ya ce Dr. Alex Ekweme ya taka rawar gani a manyan fannoni guda uku: a fannin siyasa, a fagen siyasar ƙasa da siyasar ƙasa da ƙasa, da kuma a fannin taimakon talakawa. Zamansa a fagen siyasa ya bayyana irin siyasar da ya kamata ya zama fatan makomar siyasar Najeriya. Koya aka ji da wannan rasuwar da mutane da dama suka kamanta da cewa babban rashi ne. Wannan tambaya ce ta sa tsohon ministan albarkatun ruwa Barista Muktar Shagari ya ce
Dr. Alex Ekweme rashi ne ba ga iyalinsa ba kawai, rashi ne ga Najeriya. Mu ma gare mu rashi ne kwarai, domin yayi aiki da babanmu, yana zama mataimakinsa, kuma yayi aiki da gaskiya, yayi aiki da biyayya. Kuma ran suka kare mulkin da suke yi ba a taba jin wani abu na matsala tsakanin su ba. Dr. Alex Ekweme dan Najeriya ne cikakke, mai son Najeriya, mai son ƴan Najeriya, mai son Arewa. Kuma yayi aiki a zaman shi na mataimakin shugaban ƙasa, yayi wa Najeriya aiki a zaman shi na dan siyasa, ya yi ma 'yan Najeriya aiki a zamansa na dattijo a wannan ƙasa ta Najeriya. Saboda haka mu mun zo nan ne domin mu yi wa iyalinsa gaisuwa.
Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya.
Manya-manyan 'yan siyasa da gwamnoni ne suka halarci wannan jana'iza. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
A takaice, rundunar sojin Turkiya ta ce a karon farko an kashe sojojinta 7 a rana guda a farmakin da take kaiwa arewacin Siriya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce a jiya Asabar an kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragen yakinta a Siriya.
Wani jigo a jam'iyyar Democrat ya sake yin watsi da takardar nan mai zargin hukumar binciken Amurka ta FBI da shiga harkar siyasar kasar. To malalla gaishe ka masu sauraro abin da sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sanin ba mu da shirin dare a yau sai ku kasance tare da mu da asubahi da ikon Allah ku ji abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin wato ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kamar na madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone da kura da kin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Malam Al da ya riga masa anan ni sahabu Muhammadu Zan da ka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.